kin sauraro sunana Yusuf Nadabu Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 46 karkashin mai shari'a Zubairu Inuwa inda a yanzu aka fito daga wata shari'a wadda kwamishinan ƴan sanda yake zargin wasu matasa su kimanin 23 da laifin hada baki tayar da hankalin al'umma sata kutse haramtaccen zanga zanga da kuma tayar da gobara kai tsaye muna tare da wasu daga cikin su zamu so mu ji wannan zargi da ake muku me zaku ce dangane da wannan zargi
wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wallahi dukan mu dai akwai wasu da yake da ƴan area ɗaya ne hanyar mu ce kuma ta kasuwa mun dawo muna cikin Arezzo wasu an kama su suna tafiya a ƙasa saboda yanayin hanya wasu kuma sun tawo a cikin babur aka kama su kuma duk ƴan bujirin ne suka kama mu wasu kuma saboda sanadiyar babur yana wahala ta hanyar kwana hudu wasu suke tawowa a ƙasa to da muka tawo kuma hanya duk sai ake kama mu ake cewa daga zangaranga miki
wasu zangaranga ce
zangaranga da aka yi ta SARS wadda mu ba mu san ma me yake faruwa ba ni na ma fito daga gida ne na je kasuwa na siyo waya na dawo matata tana jira na zan kai af sai aka kama ni dan a ranan ma ko ma kuɗin ce fa ne ban bada ba
to in kana dukun ka ce kai ba ma ka cikin ƴan zanga zanga kenan
wallahi ba ma ma cikin su kwata kwata saboda me wasu duk mun san su dama ƴan area ne dukan mu idan ka ga mu ma mutanen arziki ne ba wannan ba duk da dai ba a ware mutumin arziki ko na banza a ido amma kai kana kallon wani kasan in aka ce ma yayi zaka ce ba bai yi ba an tura mu a duniya mu ba mu muka yi ba to muna neman wannan kotu mai alfarma da ta taimaka ta sassauta mana mu tunda ba mu muka yi ba ta taimaka ta kori wannan shari'a tunda mu yanzu idan muka tuna da abun gaba ɗaya hankalin mu yana tashi muna rasa yanda rani ko su waɗanda suka kawo mu suka gurbanar da mu idan aka ce su kawo wata hujja wadda mu muka aikata wannan abun ba za su iya kawowa ba babu hujja mun zo ya kamata a ce kotu ta duba mu ta taimake mu ta yi mana alfarma ta sallame mu saboda kowa yana da abin da zai a taimaka a sallame mu muna neman alfarma a wannan kotu mai alfarma mai adalci
to mai sauraro ina dai tare da su waɗannan matasan da kuma wani shi ma kamar yadda zantawan mu da shi ta kasance ga wannan zargi da ake muku mai zaka ce
to wannan zargi da ake mana ni mu sai dai mu ce Allah ya shiga lamarin nan saboda mun dawo daga neman abincin mu wajen dako kawai aka tare mu aka kama mu aka ce wai ana zanga zanga mu muke mu kuma ba mu san haba ba ban san sauka ba kawai kama mu aka yi a hanya aka gurbanar da mu a gaban kotu shine muke roƙon wannan kotu mai adalci mai alfarma da ta duba mu ni ko wajen ƴan bujilin ban taba zuwa ba ko wajen ƴan bujilin ban taba zuwa ba a taba tsare ni ba gashi ni ne har a kotu na je gidan maza nayi kaza shine muke roƙo a duba mu a sauƙaƙa mana wannan lamari
to mai sauraro kamar yadda tun da fari muka faɗa zargi ne wannan ake wasu waɗannan matasa kuma zargi baya tabbata a matsayin laifi har sai kotu ta tabbatar da wannan zargi sannan zai zama laifi kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada sunana Yusuf Nadabu Ismail akan mita 88.5 a zangon FM